إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka dan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masjidut tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu dake JRA cikin garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karanta tarihin khalifa na uku sayyidina Uthman dan Affan Allah mahaukakin sarki ya yarda da shi wannan majalisi shine na 25 a wannan yammaci na Alhamis 2 ga watan Dhulhijja na shekara ta 1446 Hijiriya wacce take daidai da 29 ga watan Mayu na shekara ta 2025 miladiya. Gabanin mu dora daga inda muka tsaya a karatu da muke kan tarihin wannan khalifa na uku cikin kalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Uthman dan Affan Allah ya da shi akwai kalma guda da zan gabatar da ita ta fadakarwa wacce take da alaka da waɗannan kwanaki guda goma da muke cikin su masu girma masu kima masu daraja masu daukaka gurin ubangiji subhanahu wataala waɗannan kwanaki ɗan uwa da suka shiga jiya suna da girman gaske a gurin Allah madaukakin sarki shi yasa Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani yayi rantsuwa da su dan ya nuna girman su da kimar su a gurin sa wajibi ne ga kowane musulmi ga duk abin da Allah madaukakin sarki ya girmama shi shi ma ya girmama wannan abu duk abin da ke da kima a gurin Allah madaukakin sarki wajibi ne ga kowane musulmi wannan abun ya zama yana da kima a gurin sa Allah subhanahu wa ta'ala yace wal fajr wa layalin ashr yayi rantsuwa da al fajr da kuma darare guda goma malamai na tafsiri suka ce idan Allah subhanahu wa ta'ala yayi rantsuwa da abu wannan na nuna girman wannan abun a gurin sa to saboda haka waɗannan kwanaki guda goma da Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da su na nuna mana girman kwanakin a gurin sa subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas Allah yarda da shi da babansa wanda Bukhari ya fidda shi annabi sallallahu alaihi wasallama yace ma min ayyamin أحب العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر du wuni na duniya da ake da su babu wunin da ayyukan alkhairi suka fi soyuwa gurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar waɗannan kwanaki goma da muka shige su jiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisi ya bayyana mana yadda ayyukan alkhairi suke ababan so gurin Allah a cikin waɗannan kwanaki. Wannan ba shi ke nuna cewar a wasu kwanaki waɗanda ba waɗannan goman ba ayyukan alkhairi ba ababan so ba ne gurin Allah. Dukkan kwanaki na duniya, dukkan kwanaki na shekara, ayyukan alkhairi ababan so ne gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Amma kuma wannan hadisi na nuna mana cewar a waɗannan kwanaki goma da muka shige su, soyayyar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke yi wa ayyuka da bayi za su yi na alkhairi ya ninka soyayyar da yake yi wa ayyukan alkhairi na bayi a wasu kwanaki wanda ba su ba. Kenan wannan yana nuna mana ƴan uwa, duk wani aiki da bawa ya saba yi na da'a, duk wani aiki da ya saba yi na neman yardar Ubangiji, na neman lada gurin Allah maɗaukakin sarki a wasu kwanaki daban ba waɗannan kwanaki gomin ba, to ana so ya ninka. Idan ka saba yin tsayuwar dare a wasu kwanaki daban na minti goma wajajen dabda asuba, to yi ƙoƙari a waɗannan kwanaki tsayuwar daren ka ya zama na minti 20, saboda Allah subhanahu wata'ala yana matuƙar son aikin alkhairi a waɗannan kwanaki sama da wasu kwanaki wanda ba su ba. Idan a baya ka ɗanɗan yi sadaka na naira 20, naira 50 lokaci bayan lokaci, to yi ƙoƙari a cikin waɗannan kwanakin kana yin na 100, 200 gwargwadon hali da kuma abin da Allah maɗaukakin sarki ya hore maka, saboda yadda Allah ke matuƙar son aikata ayyuka na alkhairi a cikin waɗannan kwanaki. Wannan na nuna mana yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ninka ladaddaki na bayi bisa ga ayyuka na alkhairi ya fi yadda zai ninka ladaddakinsu bisa ga ayyuka na alkhairi a wasu kwanaki waɗanda ba waɗannan guda goma ba. Saboda haka ‘yan uwa, sai mu yi ƙoƙarin ribatar waɗannan kwanaki wajen aikata duk wani abu da muka san Allah subhanahu wa ta'ala yana son wannan abun, ya yarda da wannan abu, to mu zage dantse, mu jajirce, mu doge, musulmi ya yi ƙoƙari ya ga a waɗannan kwanaki da aka shiga sallar farilla ba ta kubce masa cikin jam'i saboda girmansu. Lazumtar ka ga sallar jam'i a cikin waɗannan kwanaki guda goma alama ce da take nuna kimar kwanakin a gurinka kamar yadda suke da kima gurin Ubangiji. A duk lokacin da abu ya zamanto mai kima gurin Ubangiji, a saboda haka bawa shi ma abun ya zama mai kima gurinsa, wannan na nuna ƙarfin imanin bawa, wannan na nuna takawar bawa. Haka nan kuma ta ɗaya hannun, idan abu ya zama mai kima gurin Ubangiji amma bawa ko muhu ko a jikinsa bai damu ba, wannan na nuna raunin imanin bawa, wannan na nuna rauni na takawa ko ƙarancin takawar bawa ko rashin takawar bawa. Domin mai takawa shi ke kambama abin da Allah ya kambama, mai takawa shi ke girmama abin da Allah maɗaukakin sarki ya girmama, mai takawa shi ke kimanta abin da Allah maɗaukakin sarki ya kimanta. To saboda haka ‘yan uwa, sai mu yi ƙoƙari duk ayyuka da suke wajibai musamman a cikin waɗannan kwanaki guda goma kar mu yi sakwa-sakwa da su. Mu yi ƙoƙarin yin salloli guda 5 a kan lokacinsu, a cikin waɗannan kwanaki masu girma da kuma kiyaye waɗannan salloli cikin jam sa'annan mu yi kokarin kyautata mu'amala a tsakanin mu da kyautata wa juna mu yi kokarin ciyar da wanda ba su da shi masu rauni fakirai miskinai mu yi kokarin ciyar da su a cikin waɗannan kwanaki guda goma da aikata ayyuka na alkhairi da shigar da farin ciki cikin zuciyar ɗan uwanka musulmi wannan yana cikin mafi girman aiki kuma mafi soyuwan aiki gurin Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu fi qalbi muslim mafi soyuwar aiki gurin Allah subhanahu wa ta'ala shine farin cikin da zaka shigar a cikin zuciyar ɗan uwanka musulmi to mu yi kokari a cikin waɗannan kwanaki mu ga ba mu bata wa ƴan uwanmu musulmi zukatunsu ba mu kusata ƴan uwanmu musulmi ba wajen mu'amala wajen magana ta fatar baka mu yi kokarin kyautata mu'amala a tsakaninmu saboda girman waɗannan kwanaki a gurin Ubangiji ya zama mu ma suna da girma a gurin mu sannan mu yi kokarin raya waɗannan kwanaki da abubuwa guda biyu masu muhimmanci abu na farko azumi wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ummuna Hafsa ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hakaito hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar shi cikin sunan ɗinsa da sanadi mai kyau cewa tunda take da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bata taba ganin yayi fashin azumtan kwanaki goma na farkon wannan wata mai girma saboda haka ɗan uwa idan muna da iko muna da hali mu azumci waɗannan kwanaki in kuma ba iko mu yi gargadon ikonmu da iyawarmu abu na biyu cikin abubuwan da suka kamata mu raya waɗannan kwanaki guda goma da shi shine yawaita ambaton Allah subhanahu wa ta'ala wannan aiki ne na magabata cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa sun kasance idan waɗannan kwanaki suka shiga suna raya su da ambaton Allah mafi girman ambato kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kwadaitar da mu muraya waɗannan kwanaki da su sune kabbara da hailala da hamdala Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd dan uwa ana so muraya waɗannan kwanaki da wannan ambato da na hakaito shi yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kwadaitar da mu kan raya waɗannan kwanaki da wannan ambato a cikin hadisin da aka samo daga Abdullahi dan Umar Allah madaukakin sarki ya yarda da shi da babansa gaba daya hadisin da Imam Ahmad ya fitar shi cikin musnad dinsa da sanadi mai kyau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma min ayyamin a'zamu inda Allahi wa la ahabbu ilayhi al'amalu fihin min hadhihi al-ayyam al-ashr yace babu wasu kwanaki da suke mafi girma gurin Allah madaukakin sarki kuma ayyukan alkhairi suka fi soyuwa a gurin Allah cikin waɗannan kwanaki kaman kwanaki guda goma na farkon Dhulhijja inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanan duk kwanaki na duniya babu kwanakin da suka kai waɗannan kwanaki goma na farkon Dhulhijja girma gurin Allah subhanahu wataala sannan kuma ayyukan alkhairi suka fi soyuwa gurin Allah kamar waɗannan kwanaki guda goma da muka shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace fa aqiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmidi. To ku yawaita cikin waɗannan kwanaki guda goma, ku yawaita hailala, ku yawaita kabbara, ku yawaita hamdala, su ne wanda na yi ɗauki. Hailala ita ce la ilaha illallah, kabbara kuma ita ce Allahu akbar, hamdala kuma ita ce alhamdulillah. To annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwaɗaitar da mu kan yawaita waɗannan kalmomi guda uku: hailala, kabbara, hamdala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Mu yawaita yi, kana kan hanyarka ta tafiya kana yi. Wannan ita ce ɗabi'ar magabata. Mutum yana hanyar zuwa gurin aikinsa yana ta Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Yana hanyar zuwa gona yana yi, zuwa makaranta yana yi, zuwa kasuwa yana yi, yana zaune a shagonsa babu customers yana yin kayansa, yana ta Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Bawa zai ta nana ta wannan, sawa'un yana zaune a gidansa ne, ko yana zaune a gurin sana'arsa, ko yana kan kafarsa, ko yana kan abun hawansa, dan neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala, dan raya waɗannan kwanaki masu girma, dan ƙara nuna girmansu a gurinsa kamar yadda suke da girma gurin Ubangiji. Wannan zai sa bawa ya samu yarda na Ubangiji da soyayya na Ubangiji, kuma ya fita da lada wanda yake mai tarin yawa. Saboda haka kar mu yi wa kawunan murowa, ‘yan uwa, abu ne wanda yake mai sauƙi, babu wahala ciki. Kar mu bari shaitan ya ruɗe mu da surutan da ba za su amfanar da mu ba a duniya, ba za su amfanar da mu ba a lahira. Mu yi abin da zai amfane mu duniyar mu da lahirar. Wannan ambato idan muka lazumce shi, ko shakka babu za mu ga amfaninsa a duniya, gabanin mu zo mu ga amfaninsa ranar gobe kiyama. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allah shine mafi girma, Allah shine mafi girma, babu abun bauta bisa cancanta sai Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd, Allah shine mafi girma, Allah shine mafi girma, kuma godiya ga Allah take. Wannan shine ma'anar abin da bawa yake faɗa. Allah shine mafi girma, Allah shine mafi girma, babu abun bauta bisa cancanta sai Allah. Allah shine mafi girma, Allah shine mafi girma, godiya gare shi take. A lokacin da kake furtawa kana halarto ma'anar, wannan zai fi kima da tasiri gare ka, kuma zai fi samun girman lada gurin Ubangiji da karkuwa gurin Ubangiji. Domin Ubangiji ya fi son ibadar da bawa zai yana halar mai halarto da zuciyarsa, hankalinsa na kan wannan ibada. Saɓanin ibada da za ka yi hankalinka na wani guri, kai kuma kana ibadar wannan ibadar ba ta da kima gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka mu yi ƙoƙari, ɗan uwa, mu ribaci waɗannan kwanaki. Yanzu ne za ka ga sun shuɗe kamar kyaftawa da bismillah, saboda yadda lokaci yake gudu. Ga shi dai jiya muka shiga, yanzu har mun cinye wuni biyu, duka saura wuni takwas. To muna da saura ba mu makara ba. Mu yi amfani da wannan dama, mu ribaci wannan dama, saboda ba mu da tabbas, ba mu da garantin cewar daman nan za ta sake maimaituwa gare mu muna raye. Ko da ta maimaitu muna raye, ba mu da tabbacin cewa za ta maimaitu gare mu muna cikin ƙoshin lafiya. Saboda haka sai mu yi amfani da wannan dama tamu gabanin daman ta kubce. Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu da duk abin da yake so, kuma ya yarda da shi. Idan ba a mance ba, ‘yan uwa, a karatu da muke yi na tarihin wannan khalifa na uku, Sayyidina Uthman ɗan Affan, Allah maɗaukacin sarki yarda da shi, mun shiga babi da muke lissafo irin ayyukan da ya yi lokacin da ya zama khalifa. Mataki na biyu da muka zo muke bayani a kansa shi ne garuruwan da suke ƙarƙashin ikon daular musulunci. Lokacin da Sayyidina Uthman ya zama khalifa, gwamnonin da suke jagorantar waɗannan garuruwa shin ya bar su ko ya canja su yayin mu'amalance su to wannan shine bayanin da muke yi a majalisin da ya gabata lokaci ya kure mana mun duba garin Makka takaitaccen bayani akan garin Makka da irin gwamnoni na Sayyidina Uthman da ya aza a wannan gari na Makka da kuma yanayin garin a lokacin khalifancinsa gari na biyu mun fara bayani a kansa to sai kuma lokaci ya daga mana hannu a majalisin da ya gabata shine garin Madina garin Madina shine ke biye wa garin Makka wajen girma da falala da daukaka cikin garuruwan duniya gabata idan ka dauke garin Makka garin da zai zama mataki na biyu wajen girma da falala shine garin Madina duk da cewar wasu daga cikin malamai suna ganin cewar garin Madina ya fi garin Makka falala da girma da daukaka menene dalilin su suka kafa hujja da dalilai guda uku dalili na farko suka ce gangan jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an birne a cikin garin Madina ta ce wannan dalili ne da ke nuna cewar Madina tana da fifiko a kan garin Makka saboda gangan jikin manzon Allah an birne shi a cikin garin Madina shi yasa ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na fikihu na mazhabobi guda hudu da ake da su a duniya shahararru Imam Malik Allah masa rahama yana cikin mutan Madina kuma a Madina ya rayu ya kasance a zamansa da ya yi a Madina kamar yadda malaman tarihi suka hakaito baya yawo da takalmi cikin garin Madina duk inda zai shiga a Madina yana shiga ne kafafunsa haka nan ba tare da takalma ba dalilinsa kuwa shine gangar jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana burni tana busine a cikin garin Madina to ta yaya za a iya taka kasar garin Madina alhali gangan jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an burne ta cikin garin Madina wannan dalili na farko kenan cikin jerin dalilan da wasu daga cikin malamai waɗanda suka fifita garin Madina akan Makka suka dogara da shi dalili na biyu addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa garin Madina kamar yadda yazo cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna ibrahima da'a li makkata wa inni da'awtu li madinati di'fai ma da'a ibrahimu li makka allahumma barik lana fi madinatina allahumma barik lana fi muddina allahumma barik lana fi sa'ina wanqul humaha ila juhfa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle annabi Ibrahim yayi addu'a wa garin Makka annabi Ibrahim yayi addu'a garin Makka tabbas ya addu'a garin Makka kamar yadda ayar alqur'ani ta bayyana fatala Ibrahim rabbi ja'al hadha albalada amina ayayin da annabi Ibrahim yace ya ubangiji ka sanya wannan gari ya zama amintacce kaga annabi Ibrahim yayi addu'a kenan wa garin Makka kan cewar Allah ya sanya garin Makka ya zama amintacce warzuq ahlahu min ath-thamarati sannan ɗan Makka ya ubangiji ka azurta su da kayan marmari to kaga wannan addu'a ce annabi Ibrahim alaihi salam yayi ma wannan gari na Makka to shine annabi yake bada labari cewar inna ibrahima da ali makkata lallai fa annabi Ibrahim yayi addu'a wa garin Makka yace ni kuma da nazo wa inni da'awtu li madinati ni kuma da nazo sai na addu'a wa garin Madina di'fai ma da'a ibrahimu li makka ninkin abinda annabi Ibrahim ya roka wa Makka
yanzu annabi ibrahim ya roka wa garin makka allah madaukakin sarki ya sanya garin makka ya zama amintacce to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya roka wa garin madina amincin garin madina ya zama ninkin amincin garin makka idan garin makka akwai aminci to yanzu shi yana roƙon allah ya sanya amincin garin madina ya zama ninkin na garin makka sannan annabi ibrahim ya ce warzuq ahlahu min ath-thamarati ka azurta mutan makka da kayan marmari to annabi sai roki Allah madaukakin sarki kayan marmarin da zai azurta mutan makka da shi na ƴan madina ya zama ninkin sa to kaga in haka ne wannan zai nuna cewar garin madina ta fi falala ke saboda annabi ya roka mata ninkin abinda annabi ibrahim alaihi salam ya rokawa garin makka ɗaya daga cikin manyan malaman ƙasar saudiya الشيخ ابن باز الله مدوكتين سرك يا مسار حب شيني مفتي العام الوكتين ديكي رأي مفتي واندا أكنش أكي كركري هو تمسألة إن يما غنى شيكي ننكن كتكي يكي تشيوى من سكن المدينتين عرف ذلك دو واندا يزونا غروروا غدابيون ننزيفا يمتحكا zai fahimci addu'o'in nan da annabawa suka yi wa garuruwan nan guda biyu cewar Allah ya karɓa garin Makka da annabi Ibrahim ya roƙa wa garin aminci da kuma Allah ya azurta su da kayan tafe-tafe da lashe-lashe da ciye-ciye annabi Ibrahim shi ma ya roƙa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma ya roƙa wa garin Madina ninkin abinda annabi Ibrahim alaihi salam ya roƙa wa garin Makka to Ibn Baz Allah madaukakin sarki masa rahama yace wanda ya zauna garuruwan guda biyu yazo ya zauna Makka kuma ya zauna Madina zai fahimci cewar Allah subhanahu wataala ya karbi addu'o'in waɗannan annabawa guda kuma tabbas haka ne ƴan uwa duk wanda zai je ya zauna a Makka ya je ya zauna a Madina natijar da zaka ji take fitowa daga gurin sa ita ce wallahi garin Madina guda haka zaka da mutane suna fa wallahi garin Madina ya guda ka san mutum idan ya zauna a guri ya dau lokaci yana zauna a guri yakan dan ji gurin ya dan ginshe shi hakan nan zai sha'awar ya fita wani guri to idan kana zauna a garin Madina ba za ka ji sha'awa ba za ka ji garin Madina na farko ba za ka ji garin Madina ya ginshe ka ba garin Madina ba shi da ginsan mutane duk wanda zai zauna garin Madina ba zai taba jin garin Madina ya ginshe shi ba wannan na farko ke na biyu idan kana zaune a Madina ka fita wani ka je wani gari Allah Allah kake ka dawo Madina wannan ni na gani wannan na gani ba so dai ba so ba a duk lokacin da muka fita daga Madina muka tafi wani guri kwana ɗaya kwana biyu Allah Allah muke mu dawo Madina gashi dai Madinan anan muke zo wani lokaci za ka yi wata ma baka fita daga Madina ba to amma a duk lokacin da dalili ko sababi yasa ka fita daga Madina na wuni ɗaya ko kwana ɗaya ko biyu Allah Allah kake ka dawo Madina a lokacin da kake hanyar dawowa sai ka ji wani nishadi da farin ciki da annashuwa a lokacin da ka zo dab da Madina ka fara hango gine-ginen Madina sai ka ji wani farin ciki na shiga zuciyarka ni dai wannan na jarraba shi ba so ɗaya ba so biyu ba kuma na gani duka wannan tasiri ne na waɗannan annabawa kuma a garuruwan nan ƴan uwa babu yunwa ko da aljihunka ba ko sisi ba za ka kwana da yunwa kai sati aljihunka ba ko sisi ba za ka kwana da yunwa na taba zama a garin Makka sati guda wallahi ba ni da koriyar daya amma ban taba wuni da yunwa ban taba kwana da yunwa wannan duka tasiri ne na waɗannan annabawa da addu'o'in da suka yi ma waɗannan garuruwa to wannan dalili na biyu kenan cikin dalilan da malamai waɗanda suke ganin garin Madina yafi garin Makka falala suka dogara da shi sai kuma dalili na uku yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake kaunan garin Madina musulmi wanda yake nagartacce garin Madina ta fi masa alkhairi da a ce ya san haka din annabi ya ce madinatu khairul lahum law kanu ya'lamu Madina ita tafi musu alkhairi inda a ce sun sani. Suka ce annabi bai faɗi wannan wa Makka, wa Madina ya faɗi haka. Sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa cewa duk wanda ya samu dama ya mutu a Madina to ya mutu, kamar yana nuna falalar mutuwa a Madina, amma bai nuna falalar mutuwa a Makka. Hadisi ne da Abu Dawud ya fidda shi cikin sunan dinsa, cewa man istata'a minkum an yamuta fil madinati falyamut, wanda zai samu damar mutuwa a Madina to ya mutu a Madina, kamar nan na nuna falalar mutuwa a Madina. Wannan ba shi ke nuna cewa mutum in yaje kashe kansa a Madina. Idan mutum yaje kashe kansa a Madina shi dan wuta ne, saboda duk wanda ya kashe kansa dan wuta ne. Haka annabi ya bayyana. Nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya kashe kansa da guba, wannan gubar tasa da ita za a masa hukuma da ita a cikin wutan jahannama yana kwankwadanta. Kenan haramun ne mutum ya kashe kansa. Matukar mutum ya kashe kansa shikenan sai wuta. Idan Allah ya kaddara maka mutuwa a Madina to alhamdulillah, in bai kaddara maka ba to ka jira inda Allah ya hukunta za ka mutu, da lokacin da Allah ya hukunta za ka mutu. Wasu daga cikin alhazai sukan yi jahilci da wauta. Idan mutum ya je aikin hajji da gangan sai yayi abin da zai sa ransa ya fita daga jikinsa, ko ya fado daga sama saman beni, ko kuma yana ganin mota ta taho dab tana zuba gudu ya shiga gabanta ta buge shi, kaga wannan ya kashe kansa. Duk kuma wanda ya kashe kansa dan wuta ne, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cikin hadisi. An je yakin Uhud, an kammala yaki, an zo kowa na mayar da bayanin yadda al'amari ya faru, kowa na faɗin albarkacin bakinsa a ce wane kai, wane ya taka rawar gani, wane ya yi nagarta, wane ya yi bajinta, wane ya yi abin ayaba, wane ya yi abin a zo a gani. Ana lissafo waɗanda suka yi nagarta a yakin Uhud, sai aka ambaci wani cikin jerin wanda suka yi nagarta wajen artabu da kafirai, da shiga cikin kafirai ba tararradi ba tsoro ba ja da baya, da yadda yake zub da kawunan kafirai. Aka ce kai, wane ya yi abin ayaba, wane ya yi abin ajinjin. Annabi ya ce yana wuta. Suka ce ya Rasulallah, ya yi nagarta. Annabi ya ce na ce muku yana wuta, ku je ku dubo yanayinsa ku zo ku ba ni labari. Suka kama hanya suna bibiyan waɗanda suka yi shahada, su burkuta nan su burkuta can, su bankaɗo nan su bankaɗo can, har suka isa inda wannan mutumi ya faɗi ya mutu. Sai suka tarar da shi tsakanin wasu mutane kafin ya kashe su. An dafa masa kibiya, sukar da aka masa tana masa raɗaɗi tana masa zafi, sai ya sa hannunsa ya ƙara tura ta ya ƙarasa kansa ya faɗi ya mutu. Gashi nan yana riƙe da abun bai ma sake shi ba, ya ƙarasa kashe kansa. Suna gani sai suka ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kenan sun ƙara tabbatarwa cewa fa shi ɗin fa manzon Allah ne, ta yadda gashi ya ba da labari, kuma sun zo sun samu abin haka kamar yadda ya ba da labari. Annabi ya ce yana wuta. Me yasa annabi ya masa shaidar cewa yana wuta? Saboda ya kashe kansa. Saboda haka kar mu ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna falalar mutuwa a Madina, mutum in ya je ya yi kokarin kashe kansa a Madina, wannan maimakon ya samu falala da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata na mutuwa a Madina, sai dai ya haɗu da fushi na Ubangiji da kuma wuta na jahannama. Allah maɗaukacin sarki ya tseratar da ku. To muhimmi dai, wasu daga cikin malamai suna ga Madina ta fi falala akan Makka, wasu kuma suna ga Makka ta fi akan Madina. To amma dai natija ta ƙarshe da za mu karkare a kanta, kowane ɗaya cikin garuruwan nan guda biyu na da ƙima a gurin Ubangiji, na da girma, na da falala a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda kuma dole ne kowane musulmi kamar yadda waɗannan garuruwa suke da girma da ɗaukaka gurin Ubangiji, kowane musulmi dole ne shi ma a gurinsa su zamanto waɗannan garuruwa suna da girma da ɗaukaka, garin Makka da kuma garin Madina. To garin Madina ‘yan uwa yana cikin garuruwa wanda suke mafi muhimmanci a zamanin kalifancin sayyidina Uthman Allah madaukakin sarki yadda da shi sannan a lokacin kalifancin sayyidina Uthman garin Madina ita ce haddata ta daular musulunci ita ce santa ta daular musulunci ita ce cibiya ta daular musulunci kenan abun bai canja ba tun daga zamanin annabi domin a zamanin annabi cibiyar daular musulunci daular musulunci santanta cibiyarta tabbatarta ita ce garin Madina tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abun bai canja ba har zamanin sayyidina Abubakar bai canja ba har zamanin sayyidina Umar bai canja ba har zamanin sayyidina Uthman kenan waɗannan zamunna guda hudu zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko ke zamani na biyu na Abubakar Allah ya jaddada shi zamani na uku na Umar Allah ya jaddada shi zamani na hudu na Uthman Allah ya jaddada shi waɗannan zamuna guda hudu Madina ita ce santa ta daular musulunci ita ce cibiya ta daular musulunci shi yasa anan ne annabi ya zauna ya rayu har Allah ya dauki rayuwarsa saboda nan ne santa nan ne headquarter shi ma sayyidina Abubakar da ya biyo bayan annabi sallallahu alaihi wasallama anan ya rayu har Allah ya dauki rayuwarsa tare da cewar annabi dan Makka Abubakar dan Makka Umar shi ma anan ya rayu har aka kashe shi yayin shahada duk da cewa shi ma dan Makka Uthman shi ma anan ya rayu har aka kashe shi yayin shahada duk da cewa shi ma dan Makka ne waɗannan duka guda hudu annabi sallallahu alaihi wasallama sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Uthman su hudun duka yan Makka amma duka a Madina Allah ya dauki rayuwarsu saboda nan ne harkatar musulunci shi yasa gangan jikin annabi sallallahu alaihi wasallama sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Uthman su hudun nan gangan jikin su duka an zaka yana Madina annabi da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar a guri guda cikin dakin ummuna Aisha sayyidina Uthman kuma yana makabartar mutambaki wacce take jikin kusa da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to garin Madina a lokacin kalifancin sayyidina Uthman ita ce headquarter ta daular musulunci shi yasa galibi mutane sukan zo ta mutane sukan zo ta in sun yi aikin haji ko kuma gabanin aikin haji ko kuma a wasu kwanaki daban ba na aikin haji ba mutane na zuwa daga garuruwa daban-daban birane da ƙauyuka suna shigowa garin Madina a zamanin kalifancin sayyidina Uthman to wannan abun shine ya ci gaba da zuwa har zuwa yau da nake magana domin a yanzu da nake maganan nan akwai daga cikin alhazanmu da suka tafi aikin haji wasu yanzu haka suna Madina wasu kuma suna Makka kaga wannan sunna ce wacce ta take da dogon zango to haka al'amarin ya kasance zamanin sayyidina Uthman mutane na zuwa daga ƙauye-ƙauye birni-birni lungu-lungu sako-sako su zo garin Madina saboda dalilai guda uku dalili na farko nan ne harkata da musulunci nan ne santa kamar yadda kai daga nan zaka tafi Abuja wata bukatar ka ta taso ka tafi Abuja ko kuma wata bukatar ka ta taso ka tafi Bauchi jiha kenan ko ka tafi Abuja can ne harkata na kasa to haka su ma a wancan lokaci duk wata bukata da zata taso sai a tafi garin Madina dan yi da wannan bukata wannan dalili na farko ce da yasa garin Madina baya rabo da baki daga ƙauyuka ko kuma birane dalili na biyu kasantuwar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin garin Madina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam na cikin garin Madina kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana falalar yin sallah a masallacinsa cewar yin sallah a masallacinsa kwaya daya daidai yake da kai sallah a wani masallaci wanda ba nasa ba sau dubu daya yanzu idan muna so sallar da zamu anan ta kamo sallar da wanda yake Madina zai kwaya daya a masallacin annabi sai mun yi sallah dubu anan ita ce ladanta da falalarta zai zama daidai da wanda ya sallah kwaya daya a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dalili na biyu da ya sanya mutane ke tunturun dogarin Madina saboda dacewa da wannan falala da Annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama ya ambata. Sannan dalili na uku, cikin garin Madina akwai masallacin Quba. Masallacin Quba masallaci ne wanda yake cike da dimbin tarihi, domin manzon Allah sallallahu alaihi sallama lokacin da ya iso garin Madina, malamai na tarihi suka ce masallacin Quba ya fara gina, shine kenan masallaci na farko da aka fara ginawa a musulunci. Shine masallaci na farko da aka fara gina a musulunci, wannan yasa ya zama yana da tarihi ne yau. Allah madaukakin sarki ya jinjina ma wannan masallaci da masu tsayuwa cikin sa, shi masallacin Quba. Lokacin da munafukai suka kudira aniyar cutar da musulmai wajen gina wani masallaci ba don Allah, don su cutar da annabi, su cutar da sahabban annabi, su cutar da musulunci, to Allah sai bankaɗe abinda suka ɓoye, ya tona asirinsu. Allah subhanahu wa ta'ala ya hana manzon Allah da suka gayyaci manzon Allah ya je ya tsaya a masallacinsu ya musu sallah. Masallacin kuma sun gina shi kusa da masallacin Quba. Wai sun gina ne don su sassauta mutane dogon tafiya, tunda masallacin Quba a wancan lokaci kamar za a ce wajen Madina yake, amma yanzu ya haɗe da cikin gari, ya zama cikin garin Madina. To amma zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam za ka iya cewa masallacin Quba wajen Madina. Waɗanda suke fitowa daga cikin Madina sahabban Annabi su zo masallacin Quba don su yi ibada, munafukan nan wai don su rage musu dogon tafiya, sai suka matsu sai suka gina masallaci, ta yadda wai in sun tauba sai sun karasa masallacin Quba, ba kawai su tsaya a masallacin da munafukan suka gina su yi sallah. To da suka yi haka don su jawo hankulan mutane zuwa ga wannan masallaci, sai suka gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya buɗe musu masallacin. Yanzu duk wanda ya ji labari cewa manzon Allah ne ya buɗe musu masallacin kuma ya ji sallah ciki, zai ba wa masallacin muhimmanci. To wannan ita ce aliyarsu. To sai Allah ya tona asirinsu, ya hana annabi ya je ya sallah a wannan masallaci. Allah subhanahu wataala ya ce la taqum fihi abada, kar ka kuskura ka je ka tsaya kai musu sallah a wannan masallaci daga yanzu kuma har abada. Kenan Allah ya hana shi kar ya je ya yi sallah a wannan masallaci. Allah ya ce la masjidun ustisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fi, masallacin da aka gina shi dan yaddar Allah, dan neman yaddar Allah, masallacin da aka gina shi dan Allah farkon ranan da annabi ya jira Madina shine masallacin Quba, shi ya fi cancanta ka je kai sallaci. Wannan yasa annabi ya je rusa masallacin inda munafukan nan suka gina. Sai annabi ya nuna mana kimar yin sallah a masallacin Quba, ya ce duk wanda ya yi alwala daga gidansa ya tafi ya je sallah a masallacin Quba yana da ladan wanda ya umra. Don har za ka je masallacin Quba kai sallah ka samu ladar wanda ya umra, kaga wannan ma kawai zai sa ka je garin Madina don ka samu zuwa masallacin Quba kai sallah don ka samu ladan umra. Waɗannan dalilai ya sa mutane ke cincirin dogarin Madina zamanin kalifancin Sayyidina Uthman, Allah maɗaukakin sarki ya yadda da shi. Sannan kuma ɗoriya kan waɗannan dalilai guda uku da na ambata, galibin sahabban annabi a Madinan suke, domin anan ne annabi ya rayu da su. Muhajirun wanda suka yi hijira daga Makka suka dawo Madina, a Madinan suka rayu da manzon Allah har manzon Allah ya rasu. To sai zama bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an samu wasu da suka gagara zama garin Madina, amma galibin su suna Madina. Al-Ansar dama mutan Madina ne, ƴan asalin Madina ne, garin su ne, nan suka aka haife su, nan suka taso, ba su san wani gari ba banda Madina. Kuma sai gashi Allah ya zo ya ɗaukaki Madina ta yadda annabi ya yi hijira ya dawo Madina, kuma ya maida Madina ta zama garinsa, ta zama headquartersa. Wannan ya sa mutan Madina suka ƙara riƙe Madina ƙamƙam, suka rungumi Madina ƙamƙam, suka zauna dirsham a garin Madina. To dalilin ma da ya sa wasu daga cikin sahabban annabi suka fita daga Madina alhini na rashin annabi, domin bayan rasuwar annabi da yawa sun gagara zama madina saboda kaudar da suke yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya tako ya zo masallacin annabi sai ga kamar zai ga annabi idan ya kalli gurin da annabi ya saba zama masallacin sa bai ga annabi ba sai fashe da kuka kuma hakan yayi ta maimaituwa kullun haka na maimaituwa sai ya ji kawai shi ba zai iya zaman madina ba sai bar garin madina wasu kuma idan ana kiran sallah aka zo ashhadu anna muhammadar rasulullah kuma ya ji kiran sallar na ladanin manzon Allah ne sai fashe da kuka kenan a wuni da dare zai kuka sau biyar inda za a kiran sallah sau biyar za a kiran sallah azhar za a kiran sallah la'asar za a yi magriba za a yi isha za a yi asuba duk kuma sanda mai kiran sallah ya zo kiran sallah ya zo ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ya gagara control din kansa sai kuka ta kwace masa to ire-iren waɗannan dalilai suka sa su daga cikin sahabban annabi suka gagara zama madina saboda alhini na rasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yasa suka hijira suka bar garin madina suka tafi wasu garuruwa amma galibin sahabban annabi muhajirun da al-ansar suna nan cikin ƙwaryar garin madina waɗanda annabi ya karantar alqur'ani waɗanda suka ɗauki hadisan annabi na abin da ya shafi maganganunsa abin da ya shafi ayyukansa abin da ya shafi zamantakewarsa da iyalansa mu'amalarsa da makwabtansa mu'amalarsa da ƙananan yara mu'amalarsa da bayi mu'amalarsa da sauran mutane mu'amalarsa da yahudawa mu'amalarsa da mushrikai sahabban nan duka su suka kiyaye waɗannan abubuwa to sai zamanto da yawa daga cikin mutane da za su shigo garin Madina suna fatan su haɗu da waɗannan ɗalibai na Annabi waɗannan abokai na annabi don su samu wani ilimi daga gurin waɗannan suna cikin dalilan da suka sanya a zamanin khalifancin sayyidina Uthman garin Madina ke ɗaukan jama'a sosai yadda ya kamata to sai zamanto sayyidina Uthman shi ma bai bar garin Madina ba kamar yadda muka yi bayani a baya ya zauna cikin garin Madina sauran garuruwa kuma da suka shiga ƙarƙashin iko na daular musulunci kamar yadda abun yake zamanin Umar sayyidina Uthman ya bar gwamnoni suka zamanto suna kula da garuruwa amma shi dai ya zauna cikin garin Madina kuma yana bibiyar yanayin mutane a cikin garin Madina da wanda suke da bukatu yana kokarin biya musu bukatunsu waɗanda suke da koke yana kokarin share musu hawayensu waɗanda suke da damuwoyi yakan yi kaika wajen ganin ya sun fita daga cikin wannan damuwa da suke ciki haka masu fama da jinya yakan shiga cikin lamarinsu har Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya wannan yana daga cikin abubuwan da sayyidina Uthman yayi a cikin garin Madina to tunda yana zaune garin Madina kaga garin Madina ba bukatar sai an sa gwamna tunda shi shugaba na gaba ɗayan a Madinan yake zaune to sai zamanto shi yake kula da duk wasu abubuwa da suke kai kawo a cikin garin Madina to saboda yadda sayyidina Uthman ke kula da yanayin mutane har yakan tambaya bayan kwana ɗaya biyu uku yakan tambaya ya ce ni ya farashin abinci kam yake a ce masa a farashi yana nan kamar yadda ka sani jiya kamar yadda ka sani shekaran jiya ko kuma a ce masa farashin ya ɗan ƙaru ko a ce masa farashin ya ɗan ragu to sayyidina Uthman yakan tambayi ire-iren waɗannan idan farashi ya ƙaru sayyidina Uthman yakan tambaya ya ji wani dalili yasa farashi ya ƙaru domin ƙaruwan farashi ga talaka ba alheri ba ne ƙaruwan farashi na abubuwan bukatu na yau da kullum ga talaka da abinci wannan ba alheri ba ne to shi yasa sayyidina Uthman duk da shi ba shi da bukatuwa sai ya sayi abinci dan babban ɗan kasuwa ne asali ma akan sare abincin ne a gurinsa kaga ba zai san yaya ake sai da abinci a kasuwa ba tunda shi yana sararwa ne ba kaɗan kaɗan yake siyarwa to amma duk da haka bai naɗa kafarsa ya zauna ba duk da yadda yake da wadata miloniya ne ya fi ƙarfin abin da zai ci amma yakan shiga kasuwa ya ga yaya ake cinikayya ya ji yaya farashin abubuwa suke idan farashin abu ya ɗauki to yakan yi yadda zai yi ya ga farashin ya sau ta hanyar shigo da abin da yawa domin abu in yayi yawa a kasuwa yana cikin sabubban da ke sa farashin wannan abun yayi kasa amma idan abu yayi karanci a kasuwa yana daga cikin sabubban da ke sa farashin abun ya hau shi yasa wasu daga cikin ɗan kasuwa da ba sa tausayin bayin Allah kuma ba sa tsoron Allah da gangan sai su rike abu su koye shi su kange shi dan yayi karanci a kasuwa hakan ya sa farashin sa ya dagu idan farashin sa ya dagu sai su fito da shi sai su samu kuɗi mai yawa su dai burin su ya za su yi su tara taro da su amma komai ta je ta zo wannan ga ba damuwar su bane to wannan sayyidina Usman baya yadda da irin wannan in abinci yayi kadan ko kayan bukatu suka yi kadan ya sa farashi ya hau sayyidina Usman sai ya shigo da shi da yawa tunda yana da dukiya idan ya shigo da shi da yawa nan da nan sai kaga farashi ya sauka to yakan yi irin wannan a cikin garin Madina wajen bibiya ya ga yaya ake cinikayya to sannan abu na kusa da karshe sayyidina Usman ya kasance idan ya zo fita daga garin Madina zai kai ziyara sauran garuruwan da suke karkashin daular musulunci wanda gwamnoninsa ne a can baya fita ya bar garin Madina ba tare da ya ayyana wanda zai mai gurbinsa ba gabanin ya je wannan kuma ya dauka ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah a duk lokacin da zai fita daga garin Madina yakan ayyana wakili da zai zama jagora garin Madina gabanin ya je to haka shi ma sayyidina Uthman sai ya bi tsari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zo fita sawa'un hajji zai tafi baya fita ya bar Madina bai dora wakili da zai kula da Madina ko kuma zai tafi gurin yaki ne baya fita ya bar Madina ba tare da ya dora wakili da zai kula da Madina ko kuma zai tafi ziyara ne sauran garuruwa da gwamnoninsa ke kula da garuruwan da suke karkashin iko na daular musulunci nan ma baya fita ya bar garin Madina ba tare da ya dora wakili da zai kula da Madina gabanin ya je dawo sautari da dama idan ya zo fita daga Madina yana tura Zaid ibn Thabit ya zama shine mai kula da garin Madina sai zama yanzu Zaid ibn Thabit shine gwamnan Madina gabanin sayyidina Uthman ya je tafiyar sa ya dawo yakan fita ya tafi aikin hajji to in ya zo fita sai ce Zaid ibn Thabit yanzu kai ne jagoran Madina kafin in je sai fita ya tafi aikin hajji idan ya je dawo sai karbi ragaman jagorancin ci gaba da jagorantar al'umma idan ya zo fita zai tafi Iraki kai ziyara ko zai tafi Basra ko zai tafi Kufa ko zai tafi Yamama ko zai tafi Bahrain duka waɗannan garuruwa ne da a zamanin sayyidina Uthman suna karkashin daular musulunci ko zai tafi Misra ita ma tana karkashin daular musulunci a lokacin khalifancinsa to gabanin ya je dawo sai tura Zaid ibn Thabit Allah madaukakin sarki yadda da shi a matsayin shine mai kula da garin Madina gabanin ya je ya dawo. To a cikin garin Madina akwai Baitul Mal, wurin da ake tara kuɗi da dukiya ta daular musulunci, asusun daular musulunci, wanda tun a zamanin sayyidina Umar aka yi shi. To sayyidina Uthman da ya zo sai ya ƙara bunƙasa wannan asusu na daular musulunci da ke cikin garin Madina. Sannan a cikin garin Madina akwai babban kundi da yake ɗauke da sunayen duk wani wanda yake ɗan musulmi, sawa'un ɗan Madina ne ko wajen Madina, akwai sunayensu da aka rubuta a babban kundi. Kuma dalilin da yasa aka rubuta sunayen dan salari da ake ba su, tunda duk wani wanda aka haifa a yau yana da salari. Wannan sunna ce ta sayyidina Umar da sayyidina Uthman ya zo sai ya dora a kan inda sayyidina Umar ya tsaya. Sai zamanto a cikin garin Madina akwai manya-manyan kundi wanda suke ɗauke da sunayen duk wani wanda yake musulmi, sawa'un a Madina yake zaune ko wajen Madina, da kuma irin abin da ake biyansa duk shekara wanda zai ishe shi rayuwa. Wannan duka tsari ne da sayyidina Uthman ya tafi a kansa a cikin garin Madina. Abu na ƙarshe, gwargwadon shekaru da sayyidina Uthman ya kwashi yana jagorantar al'umma musulmi, kusan sayyidina Uthman ya dauki shekaru da basu gaza 11 ba yana jagorantar al'umma musulmi waɗannan shekaru da yayi garin Madina ba a taba samun hatsaniya ko tarzoma ko tashin hankali kenan gari ne da aka zauna lafiya har zuwa lokacin da aka zo aka kashe shi to lokacin da aka zo aka kashe shi ne ne ma aka dan samu wannan dan hatsaniya na mutane wanda suke masu tada kayar baya wanda kuma ba ƴan Madinan bane daga wajen Madina suka shigo suka zo suka kewaye gidansa kamar yadda zamu zo mu gani a nan gaba insha Allah ta'ala su ne kawai tarihi yake ambata na dan hatsaniya da aka samu da tashin hankali a zamanin Sayyidina Uthman a garin Madina amma banda wannan garin Madina an zauna lafiya to wannan kadan kenan daga cikin bayanai dangane da yanda garin Madina ya kasance zamanin khalifancin Sayyidina Uthman idan Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisi na gaba zamu kara duba misalan garuruwa guda biyu ko uku sannan kuma mu je gaba ta gaba sai mu dasa aya a wannan gabar abubuwan da muka faɗa waɗanda suke dadai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntukan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته